الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتربت بأ الله تبارك وتعالى سيدكم لديه ليه ومن دكين قوة قومي قبادايا وندي ساكي قدر حدور مؤوني يمجين ران الليتنين ashirin da shida ga watan Juma'a da akhira shekara ta 434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma shida ga watan 5 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Da wurin biyici biye jama'a. Misali kuma ma'aikaci ne gwamnati, wannan hukunci ya kamata a mishi.
Wai misali mutum ya ci dukiyar jama'a a matsayin shi na ma'aikacin gwamnati. Ma'aikacin gwamnati ko miliyar 1000 ya sata irin wadda take ta alƙalami. An gane ko ma'ana ya rubuta ya kashe kaza alhali bai kashe ba. Ko kuma ya dai rubuta ya sace wani kudade wanda aka bashi amanarsu ba maganar a yanke masa hannu. Domin kasancewar amintacce ne, gwamnati ta yarda da shi, ta amince mishi, ta kawo shi, ta meƙa masa wannan amana. Duk abin da ya sata wannan a ƙa'ida ta shari'a dole za a takura shi ya amayo abin da ya sata. An gane ko in an tabbata ga ya sata, inda wata dukiya ta shi duka gaba ɗibi za a yi a rike ta. Saboda kasancewar shi amintacce, duk abin da ya sata ba a kiran shi sata a shari'anci. Kamar misali, wani ka ɗauke shi aiki, yana shiga yana fita a cikin gidanka. Idan ya saci wani abu a cikin gida ba a kiran shi sata, ha'inci ake kiran shi, wani khiyana ake kiran shi. An gane ko ita sata abinda ake nihi mutumin da ba a bashi izinin shiga wuri a ɓoye ya zo ya shiga ya saci kaya ya fita, to wannan shine in ya saci abinda ya kai kimanin jikka 18 da rabi ko da dala 20 da nawa ne rubu dinar, dole za a yanke masa hannu. Amma shi wanda yake amintacce ko miliyar 1000 ya sata, misali mutumin da ka amince masa boyi boyin ka ne yana shiga yana fita, idan ya saci kuɗi ba maganar a yanke masa hannu. Shi abinda ake nihi sata mutum ya haura in wuri wanda yake an tsare dukiya ya je ya shiga ya sata, wannan shine ake yanke masa hannu. Don haka wannan cin amana ne, ha'inci ne, wanda kuma sifa ce daga cikin sifofi na munafikai, wanda kuma sakamakon duk abinda ya sata in har bai biya ba a nan duniya a makoma lahira dole zai yi amansa. In yana da ladan da za a biya, a biya jama'a da ladan shi. In babu ladan da za a biya jama'a, zunubin jama'a za a dauko a lauta masa a garshe a kai shi wuta, wanda haƙƙi ne na jama'a. Haƙƙi na jama'a ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayya bari bayya yafewa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil karna. Zan Allah yace na rantsi da ubangijin da ya halicce ni, lalle ne za ku mayar da hakukuwa ga masu su a ranar kiyama. Zan Allah yace dabba marar kaho sai an yi sakayya tsakaninta da dabba mai kaho da ta tunguje ta a nan duniya. Dan haka a matsayinka na wakilin al'umma, ma'aikacin gwamnati, in dala ɗaya ka ci ta jama'a to kai kokari ka maida ta. Dan in baka maida ta ba, a nan akwai ranar kin dillanci, ranar kiyama, dole za ka maida haƙƙi ga masu shi. Dan haka amana ce aka danka maka, ita kuma duk abin da aka baka amana dole ka kiyaye ka bayar da shi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa inna Allaha ya'muruukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wanda abin takeici mafi yawan jama'a a yau sun dauki dukiyar gwamnati dukiya ce wanda take ta banza, duk wanda ya ci ya ci banza. Wallahi tallahi da a ce ka ci dala ta gwamnati, gara a ce dukiyar mutum ɗaya ce ka ci miliyar dubu, wanda a gaban Allah yakan iya yafi maka. Amma wannan dala ta gwamnati idan ka ci duk al'ummar ƙasa gaba ɗaya, kowa sai ya maka tsiye a ranar kiyama. In wani ya yafi, wani ba zai yafi ba. Idan wani ya yafi, wani ba zai yafi ba. Don haka hadari ne wanda yake na gaske. In ka san ba ka iya rike wannan amanar, lokacin da aka wakilta ka ce a'a, kai wannan matsayi ba za ka iya rikewa ba, a canza maka matsayi. Wannan dadin karin bayani, kuma so da yawa za ka ga mutum ya dauki kayan gwamnati ko motar gwamnati ko wasu abubuwa na daban, yana amfani da su akan maslahar kanshi, wanda ba aikin gwamnati bane ba. Wanda ka'ida in gwamnati ya kawo mota ya baka, ga aikin da za a yi da ita, bayya halatta wannan mota ka dauke ta ka je kai wani aikin ka na daban. Hatta da wannan bik in gwamnati ya kawo shi a sunan cewa ga aikin da za ka yi a ma'aikata, bayya halatta aikin da yake banta da kanka, kai ka je kai da wannan aiki na ka'ida na gwamnati wanda aka ayyana ka shi kadai ya halatta kai da wannan aiki. Amma duk wani aiki wanda yake ya keɓanta da kanka, ka je ka nemo naka ka yi. Dan amana ce wadda take babba. Na'am. Wane? In aka ce Ka'aba ɗakin Allah ake nihi, ma'ana masallacin harami kenan, ɗaki shine ake nihi da Ka'aba, wanda asalin kalima ta al-Ka'aba a larabci dukkan wani gini wanda yake mai sukurwa hudu shine ake kira da Ka'aba. Ware. Na'am. Duk bankin da take mu'amala da riba haramun ne ka zama ma'aikaci a cikinta. Duk bankin da ya kasance akwai kudin ruwa haramun ne a matsayinka na musulmi ka zama ma'aikaci, ko dan sharabi ya halatta ka zama, saboda taimakawa ne akan yada banna a bankasa, wanda ko Ubangiji Ta'ala ya haramta mana haka da nassi na Al-Qur'ani, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Na'am. Kamar wani irin ƙarin bayani? Kafara ta rantsuwa, in ka yi rantsuwa cewa za ka aikata kaza, kuma ka ƙi aikatawa, ko ka yi rantsuwa ka ce ba za ka yi kaza ba, sannan sai ka yi, to wannan za ka yi kafara. Farko dai in ma ka ƴanta bawa, ko ka ciyar da miskini goma, ko kama miskini goma tufafi, idan maza ne kai musu riga da wando, in mata ne kenan zane da riga da hijabi. In har waɗannan duka ba su samu ba, kana iya wato yin azumi uku, duk da cewa zaɓi ne Allah ya bada cewa kai aikata ɗaya daga cikin huɗun nan, in ma ƴan tabawa ko ciyar da miskini goma ko yi musu tufafi ko kuma yin azumi uku. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul Ma'ida, la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman, فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وده هكا كسان تشيور ɗene daga cikin waɗannan abubuwa hudu shine Allah ya ba mu zabi ga dukkan mutumin da yi rantsuwa zai yi kaza yake ko kuma ba zai yi kaza ba ya aikata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala mun ga babban da ke bayani game da wato siga ta tahiya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kamar yanda muka wuce da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni lafazin tafiya lokacin nan tafin hannuna na tsakanin tafukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ke cewa yanda manzon Allah yake karantar da mu sura ta alqur'ani haka yake karantar da mu tahiya wanda bayani ya gabata siga dina gun daya waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sigar ta kai kusan 7 ko 8 kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya jumlace su a cikin littafin sa mai suna Sifatu Salatin Nabi wanda ba a buƙatar wato kai gauraye shine wake da shinkafa ka ciro wannan ka hada da wannan in sunna ta kididdugu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake bukata ka ringa canzawa yau in kai wannan gobe kai waccan an gane ku don haka kuma kamar yanda bayani ya gabata wasu malamai sun rinja yadda riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud akan sauran dukkan riwayoyi domin hadisi ne wanda yana cikin sahihai wasu kwa suka rinja yadda hadisin Umar Allah ya kara masa yadda wanda akan minbari ya karantar da jama'a ta mu'minai wato siga ta tahiyya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi wanda galibi ita ce ake samu a cikin littattafan malikiya a takeice dai ko siga dai ka iya iya rayuwarka kai ka ba da iya abin da yake kanka yau zamu tashi sabon babi na musamman قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوتر مالن الله يجي kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato hukuncin wutiri da kuma kaifiyarsa shi lafazin alwitr a larabci kana da fuska biyu game da yin lafazi da shi in ma ka ce alwitr wawun kin kai masa wasali kasa ko kuma ka ce alwatr kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa washaf'i walwatr idan aka ce alwitr ko alwatr shine alfard abu wanda yake kadaitacce wanda a Hausa ake cewa mara abinda ba shi da dan uwa don haka larabawa suka ce in aka ce alwitr suka ce huwa kullu adadin la yanqasimu illa bi kasr abu wanda yake kadaitacce ko kuma dukkan wani adadi wanda baya rabuwa dole sai an karye wani daga ciki kaga yanzu misali kamar daya daya ba ta rabuwa sai dai a karya a raba tsaka haka nan idan ka dauki uku ko biyar ko bakwai ko tara ko 11 ko 13 ko 15 dukkan wani adadi ko da ya kai miliyar nawa in dai an samu ɗaya daga ciki wanda ba shi da dan uwa shine ake kira da alwitr wanda dai a takaice a Hausa abinda ake cewa mara a shar'ance malamai suka ce huwa salatul mutatawwa biha litutira salatan layli, sallah ta nafila wadda ake nihin ta zamanto ita ce mara, wato game da sallah wadda take ta dare. An gane ko ma'ana raka'a ɗaya da zaka zo da ita ta zamanto ita ce mara game da sallah wadda take ta dare, shine ake nihi da alwitr. Kenan as-salatul mutatawwa'u biha litutira salatan layli. الحديث السادس والعشرون بعد المئة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وكرا. عبد الله بن عمر الله إكرام سيادة كيشوا ونوتين ياتم بيمن زم الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر الهادي من زم الله صلى الله عليه وسلم عنا كم منبر انسا لفظين wa huwa ala al-minbar, wato jumla ce hadiya, ma'ana lokacin da imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya manzon Allah na kan minbarin sa yana khutba, sai ya ce da shi ma tara fi salatin layl, ce ya rasulullahi me zaka fada wato game da sallah ta dare, ma'ana abin da yake tambaya menene kaifiyarta kuma adadin ta nawa ne. Tun anan zamu iya fa'idantar cewa ya halatta limami idan yana khutba, tambaya wadda take mai matukar mahimmanci wadda mutum ya jahilce ta a wannan lokaci, ba laifi yakan iya ma lima, kuma liman yakan iya bashi amsa, ya katse khutbar ya bashi amsa sannan ya ci gaba, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin khutba ne ya masa tambaya, yace ya rasulullahi me zaka fada game da wato ita ce sallah ta dare, ma'ana kaifiyarta da adadinta. Qala, sai manzon Allah yace da shi matna matna, sallah ta dare manzon Allah yace biyu ce. Lafazin masana masana khabar ne na mubtada wanda yake mahzu, ma'ana kenan hiya masana masana, sallah ta dare manzon Allah yace biyu ce. Lafazin masana masana bi ma'ana isnatayn, in kai biyu ka salamci, in kai biyu ka salamci. Sai yace fa idza khashiya ahadukum as-subha, manzon Allah yace idan dayan ku ya ji tsoron wato shine ketowa alfijir, manzo Allah yace sallah wahida, sai ya sallaci raka'a ɗitak, fa autarat lahu ma sallah, sai ta zame masa wutirin abin da ya sallata gaba daya wato a daren sa. To dan haka kasancewar anan iya abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana kaifiya ta sallar dare, kayi biyu ka salamci, kayi biyu ka salamci, kayi biyu ka salamci. Idan ka ji tsoron cewa alfijir zai keto, to a wannan lokaci sai kayi raka'a daya, wannan raka'a ɗaya ita ce za ta zame maka wutirin abin da ka sallata. A ƙarƙashin wannan lafazi wasu malamai suka fahimci cewa sallah ta dare ba ta da wani adadi, kayi biyu ka salamce, kayi biyu ka salamce, suka ce ko raka'a nawa ka kan iya yi a ƙarshe, amma abinda ake bukata sai kayi raka'a ɗaya ta zame maka wutiri. Kenan in an hada shine ake nihi da shafa'i da wutiri. Sai yake cewa wa annahu kana yaqulu, Ibnu Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fada ij'alu akhir salatikum billayli witra, manzon Allah ya ce ku maida wutiri ya zamanto shine ƙarshen sallar ku ta dare. kenan duk sallar da zakai a cikin dare wutiri ka maida shi cewa shine karshe wanda in kai shi shikenan an kulle to dan haka kasancewar shi wannan hadisi na nuna mana cewa shi wutiri kenan da shi ake kulle sallah ta dare kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada kuma in aka ce wutiri shine kenan raka'a daya wanda ba ta da ir uwa kenan in ma nawa kai kenan a karshe raka'a guda ake bukata kai kamar yanda anan yake cewa fa iza khashiya ahadukum subha salla wahidatan fa autarat lahu ma salla idan dayan ku yaji tsoran ketuwa alfijir maza Allah yace sallaci raka'a ita sai ta zame masa wato wutirin abin da ya sallata dan haka kenan abinda kuma anan zamu gane kenan shafa'i shi yake gabatar wutiri kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce a karshe sai kai daya shi ko karancin shafa'i kenan raka'a biyu in kai biyu kenan sai ka zo da ta uku wannan ta uku shine matsayin wutiri to dan haka kasancewar anan kuma na nuna mana cewa yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kiyayewa suke nacewa akan salloli waɗanda suke na dare kamar yanda anan shi wannan sahabi tambaya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me zaka faɗa game da sallah ta dare kaga anan inda bai nace ba akan ta menene zai kai shi zuwa tambaya kuma don haka anan ana nuna mana duk abin da ka jahilci shi to karka kadi gabanka ka aikata ka je ka tambayi masana kamar yanda ka'ida ce ta shari'a duk wani aiki wanda yake mai sunan ibada idan ka jahilce shi to ka je ka tambayi malamai shin abu kaza yaya yake menene kaifiyarsa kuma menene adadin sa kamar yanda anan shi wannan sahabi yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne na Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu ubangiji ta'ala yace ku tambayi ma'abuta sani in har ba ku da sani game da duk wani aiki wanda yake na ibada sannan kuma wannan na nuna mana a duk lokacin da mai tambaya yayi tambaya in har so samu ne a bashi amsar tambaya a gaban jama'a domin fa'idar ta hada jama'a kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan sahabi ya masa tambaya a cikin bainar jama'a manzon Allah ya bashi amsa domin kenan amfanin fahimtar wannan amsa ya zamanto ya hada jama'a sannan kuma anan abinda muke so mu gane karshen lokacin wutiri shine ketowa alfajir in dai alfajir ya keto to ba maganar wutiri lokacin sa ya riga ya wuce kamar yanda anan mai manzon Allah yace fa iza khashiya ahadukum subha idan dayan ku yaji tsoran ketowar alfajir sallah wahida manzon Allah yace sallaci raka'a daya dan haka idan wutiri idan alfajir ya riga ya keto to lokacin wutiri ya wuce an gane ko lokacin sa ya wuce domin bayan ketowa alfijir wannan ba a kirga shi a dare kasancewar dare ya riga ya wuce alhadisu sabi'u wal 20 ba'da al-mi'a ana aisha radiyallahu anha annaha qalat min kulli al-layl qad awtara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السهر عائشة الله إكرامك يدك شوا من كل الليل تكي شوا دك دكان دري قبات أنسى قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي تبس مزا الله صلى الله عليه وسلم wato yayi wutiri me take nihi yayi wutiri ma'ana yayi shafa'i da wutiri min awwalil layli tace a farkon dare manzon Allah yayi wa awsadihi wani lokaci kuma a tsakiyar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa akhirihi wani lokaci kuma a ƙarshen dare manzon Allah yayi dan karka fahimci cewa a dare daya yayi a farko yayi a tsakiya sannan kuma yayi a ƙarshe shi yace mana la witrani fi layla manzo Allah yace ba maganar yin wutiri biyu a dare guda kenan anan da tace min awwalil layli kenan wani lokaci a farkon dare manzon Allah yayi shafa'i da wutirinsa ma'ana bayan gama sallar isha dan lokacin sa farkon lokacin shafa'i da wutiri shine gama sallar isha kafin ya kwanta kenan yi wa ausadihi wani lokaci ku a tsakiyar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa akhirihi wani lokaci ku a ƙarshen sa sai tace wanta hawituruhu ila sahar amma a ƙarshe wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tukaki zuwa ƙarshen dare as-sahar lokaci wanda yake na ƙarshen dare gab da ke towa al-fajr shine ake kira da as-sahar kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa najainahum bi sahar dan haka abincin da ake ci a wannan lokaci ake kira shi da as-sahur as-sahur wanda kuma kasancewar an tambayi Zaid ibn Sabit yace mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan muka tashi muka je masallaci aka tambaye shi gama sahur kin ku da tare iqamar sallah gurgudan menene sai yace gurgudan aya 30 karanta aya 30 to kaga kasancewar karanta aya 30 ku minti yau zai dauka duka baya wuce kamar mun in yayi yawa yayi kamar minti 5 ko minti 7 haka ko in yayi yawa ma kai shi 10 to dan haka kasancewar a irin wannan lokaci ake buƙatar mutum yayi wuturi kenan ana abinda zamu gane wannan na nuna mana sauki na shari'a ta musulunci shari'a ce wanda take da yalwa da rangwame mutum yakan iya yin shafa'i da wuturinsa kai tsaye bayan gama sallar isha wani lokaci idan kana da bukata tsakiyar dare in ka farka sai kai wani lokaci kuma ka bari sai ƙarshen dare kai ma'ana gab da kitowa al-fajr kafin a yi kiran sallah kenan na shigar lokaci amma iya abinda aka fi so duk mutumin da ya tabbatar da cewa zai farka a ƙarshen dare to ba a bukatar ya gabatar da shafa'i da wuturi abinda ake bukata ya jinkirta ya kai shi ƙarshen dare kamar yadda anan Aisha tace wanta hawituruhu ila sahar wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tukaki zuwa lokacin asuba ma'ana gab da ketowa al-fajr kuma kar mu manta a wancan hadisi da ya gabata me yace ij'alu akhir salatikum bil-layli witra manzon Allah yace ku mai da wutiri ya zamanto shine karshen sallar ku ta dare amma in ka tabbata ba za ka tashi a ƙarshen dare to ba a buƙatar ka kwanta ba tare da kayi shafa'i da wutiri ba Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda kamar yanda hadisi ya inganta ya kawo kukan sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ya riga ya kwanta baya falkawa sai al-fajr ya keto manzon Allah sai ya masa wasiya yace masa kar ka saki ka kwanta face sai ka gabatar da shafa'i da wutirinka kamar yanda yake cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallama bi salati yace masoyina bada'ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade ni game da abubuwa guda uku daga cikin abubuwan guda uku sai yake cewa wa an utira qabla an anama yace nayi wutiri kafin na kwanta sababi ko abin da yasa Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda na muraja'ar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rawaito a cikin dare dan haka kuma in ya gama muraja'a in ya kwanta baya iya tashi sai al-fajr ya keto sai manzon Allah yace masa kar ya saki ya kwanta face sai ya gabatar da shafa'i da wutiri dan haka kenan wannan ka'ida ne duk mutumin da ya san ba zai farka a ƙarshen dare to kar ya saki ya kwanta face sai ya yi shafa'i da wutiri amma duk wanda ya san cewa zai farka a ƙarshen dare to abin da ya dace ya jinkirta shafa'i da wutirin sa kenan a ƙarshen dare idan ya tashi yayi wannan na nuna mana fadala ta Aisha Allah ya ƙara mata yadda yanda ta rawaito mana wato shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya wuce a lissafa wanda duk wasu ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi a cikin gida matansa su suke rawaito ma al'umma wanda kuma ta yi fice a wannan fage ita ce Aisha Allah ya ƙara mata yadda don haka anan take nuna mana tace gaba ɗayan dare manzon Allah ya yi shafa'i da wuturi yayi a farkon sa, yayi a tsakiyar sa, yayi a karshen sa, amma wutirin sa a karshe ya tukake zuwa lokacin asuba. Yana don haka wannan bayani ne dangane da halaccin yin shafa'i da wutiri a koma wace sa'a ce a cikin dare. Sannan kuma wannan yana nuna mana kenan karshen lokacin wutiri kenan ketowa alfajir, in dai alfajir ya riga ya keto to lokacin sa ya fita. الحديث الثامن والعشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. عائشة الله إكرامك يداك شوى manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin dare yana sallatar raka'a 13. A 13 Aisha tace yutiru min zalika bi 50, yana wutiri da raka'a 5. La yajlisu fi shay'in, a 5 kin baya zama illa fi akhiriha, sai a karshen ta. Zahirin hadisin abinda yake nunawa, sha uku Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yayi biyu ya salamci, yayi biyu ya salamci, yayi biyu ya salamci. Idan yayi sallama hudu a takaice raka'a 8, sai ya tashi ya kawo raka'a 5 a jumlace, sai a karshen ta 5 din manzo Allah yake zama, sannan yayi tahiyya ya salamci. Don haka wannan ɗaya daga cikin nau'ika na shafa'i da wutiri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda nau'in ya kai kusan nau'i 10. Wanda nau'i na farko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce. Idan yayi sallama 5 a ƙarshe sai yayi raka'a 1, wato shine wutirin sa. A takaice raka'a nawa kenan? 11. Nau'i na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce. Idan yayi sallama 6 kenan sai ya tashi sai ya kawo raka'a 1 ta cikon 13 kenan, shine wutirin sa. Nau'i na uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yin biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce. In ya sallama 5 a ƙarshe sai ya kawo raka'a 3 gaba ɗaya, shine wutirin sa. Nau'i na hudu, yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce. Idan yayi sallama 4 sai ya tashi ya kawo raka'a 5 gaba ɗayan 5 din nan, shine wutirin sa, sai a ƙarshen ta 5 din ya salamce. Nau'i na 5, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yin raka'a 8, an gane ku, na yin raka'a 9, amma baya zama tun daga ta farko sai a ƙarshen ta 8. A ƙarshen ta 8 yake zama, in ya zauna sai ya tahiyya ba tare da sallama ba, sannan sai ya tashi ya kawo raka'a ta 1, raka'a ta cikon 9 kenan. A ƙarshen ta 9 kuma sai ya zauna sai ya tahiyya ya salamci. Kenan tun daga farko manzon Allah baya zama sai ya kai ƙarshen raka'a ta 8. A ta 8 din sai ya zauna sai ya tahiyya ba tare da sallama ba, sannan ya tashi ya kawo ta 9, in ya kawo ta 9 sannan ya salamci. Nau'i na 6, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin raka'a 7, baya zama sai a ƙarshen ta 6. Idan ya zauna a ƙarshen ta 6 yayi tahiyya, baya salamcewa sai ya tashi ya kawo ta 7, in ya kawo ta 7 sannan sai ya zauna yayi tahiyya ya salamci. Nau'i wanda yake na 7, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin raka'a 5, raka'an nan 5 manzon Allah baya zama sai a ƙarshen ta 5 din ita kadai, sannan sai yayi tahiyya sai ya salamci. Nau'i wanda yake na 8, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin raka'a 3, idan yayi 2 sai yayi tahiyya ya salamci, sannan sai ya tashi ya kawo ta 3, in ya kawo ta 3 sai yayi tahiyya ya salamci. Nau'i na 9, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin raka'a 3, amma baya zama sai a ƙarshen ta 3 sai yayi tahiyya sai ya salamci, 3 kenan a jumlace. Nau'i na 10, kamar yadda yake cikin hadisin Ayyub, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wutirin sa raka'a 1 tak ba tare da gabatar da shafa'i ba. an gane ko dan haka maganar malaman malikiya Allah ya ji kansu cewa an karhanta mutun yayi wuturi shi kadai mai data gefi ya ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sahihi yana cikin muslim hadisin abu ayyub raka'a ɗaya tak manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi to dan haka wannan nau'i goma gaba daya ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma na nuna cewa cancanzawa domin kawo sauki ga al'umma wani lokaci yana cikin wasu uzurra wata rana kana da nishadi wata rana baka da nishadi to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cancanzawa gaba ɗaya inde in aka ce wuturi shine ake kira shafa'i da wuturi gaba ɗaya iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karhanta ya hana mu shine ka kamanta shafa'i da wuturinka da sallah ta magriba in zaka yi uku ma'ana ka yi biyu ka zauna ka yi tahiyya ba tare da sallama ba ka tashi ka kawo ta uku wannan hali ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in uku zaka yi in ma ka yi ukun a jumulce sai a ƙarshen ta uku kai sallama ko kuma in kai biyu kai tahiyya kai sallama sannan ka tashi ka kawo ta uku amma kai biyu ka zauna kai tahiyya ba tare da sallama ba sannan ka tashi ka kawo ta uku wannan baya halatta domin ka kamanta shi da sallah ta magriba wanda karin manta bayani ya gabata a darasin mu wanda yake da Bukhari to dan haka kasancewar amma iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yafi yawaitawa a cikin daransa shine dai raka'a 11 kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito a hadisi sahihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wata na Ramadan ba ko a wani wata na daban ba a wani wata na daban ba ko a Ramadan Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya dadawa akan raka'a 11 an gane ku to dan haka kuma wannan hadisi kuma hadisi ne tabbatacce kamar yanda anan ta rawaito mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a 13 kuma haka yake cikin hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa nayi dakon sallolin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce Zaid yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raka'a 13 yayi kuma dangane da shi kaifiyar sallah ta dare a farko abinda ake bukata ya zamanto raka'o'i biyu na farko da mutum zai yi su wato gajeru kar ya tsawaita su saboda kasancewar akwai ana bukatar at-tadarruj ma'ana bi a sannu saboda inda zaka tashi daga bacci domin yin sallah a cikin dare kai raka'o'i masu tsawo a farko to wannan za su iya haifar maka da kasala to amma kai biyu masu sauki sannan sai ka ringa tsawaitawa kana tsawaitawa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yi an gane ku kinan don haka dai abinda yake iya abinda yake sunna abinda ake bukata mutun ya takaita akan adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi imma raka'a 11 ko kuma raka'a 13 tare da cewa wasu malamai suna ganin halaccin dadawa akan haka ma'ana zaka iya yin bakin iya abinda ka iya a ƙarshe dai ka kulle da wuturi dalilin su shine wancan hadisi da ya gabata salatul layli masna masna illa kasancewar su kansu sun tafi akan cewa mutun ya takaita akan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ki yi suka ce shi yafi dacewa babu zikiri akibis sala wato wannan babi ne wanda ke bayani game da ambaton Allah karshen sallah abinda ake nihi da karshe anan ma'ana bayan sallama ma'ana irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi na zikiri bayan salamcewa daga sallah ambaton Allah subhanahu wa ta'ala karshen salloli na farilla abu ne wanda Allah ya shar'anta mana shi da nassi na Al-Qur'ani da sunna ta manzansa kamar yanda Allah ke faɗa a cikin suratul nisa fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ubangiji ta'ala ke cewa idan kun gama sallah wato ku ambaci ubangijinku kiyaman halin kuna tsaye wa ku'udan da halin kuna zaune wa ala junubikum hakanan lokacin da kuke kan haƙurƙuran ku ma'ana kun yi kishingide a kowane hali mumini ana buƙatar ya nace game da ambaton ubangijinsa ash-shahid dai anan cai fa idza qabaitumus salata in kun gama sallah sai ce fa kurullaha ku ambaci ubangijinku to dan haka kasancewar shi ko yakan iya kasancewa an gane ku dan haka kenan anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambaton ubangiji subhanahu wata'ala bayan gama sallah ta farilla kuma yana umarnin sahabbai game da yin haka kamar yanda zamu ga hadisai ba dai ba biyu ba a karkashin wannan babu الحديث التاسع والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير
لا
واتو عبد الله بن عباس الله إكرم مسي يداكي تشيوا للي دوك كمريا جمد أنبتن الله يا كسنشي ألوك تشند جماعة سكا جم صلاة فر الله an gane ko ko kuma yace anna rafa'a sauti bizikri hina yansarifu an-nasu min al-maktuba lalle dauka kamriya game da ambaton Allah lokacin da mutane suka salamci game da sallah ta farilla kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace ya kasance ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaji jama'a sun daga murya suna ambaton Allah to an salamci daga sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas sai yace kuntu a alamu idan sarafu zalika idza sami yace na kasance ina sanin gama sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da naji jama'a sun daga murya suna ambaton Allah to a wannan lokaci nake tabbatar da cewa an gama sallah kina anan me zamu iya fahimta maganar sanya ladan bata taso ba sai in an samu bukata inda ana sanya lada ne da daga salamcewar lada ne zai san da cewa an gama sallah to amma anan sai yake cewa idan jama'a sun daga murya nake sanin cewa an gama sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kamar yanda bayani ya gabata shi ladanci in an buƙaci shi ne akan iya sawa in an samu uzurin da zai sanya a sanya ladan lokacin da ya zaman to jama'a ta yawaita muryar liman bata wadatar da jama'a to a wannan lokaci akan iya sanya lada yanda jama'a sun yawaita wasu sun yi nisa kasancewar muryar liman ba za ta wadatar da su ba to a wannan lokaci sai a sanya lada ne ma'ana ya ringa jiyar da su shine ake kiran shi wato musmi'un ko kuma ka kiraye shi da cewa muballigh ma'ana mai isar ma da jama'a kenan ayyuka na liman kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bashi da lafiya muryarsa ba ta iya daguwa balantana ta wadaci jama'a Abubakar sai ya tsaya a damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah yayi kabbara ta sunkuyawa ga ruku'u Abubakar sai ya daga murya domin ya ji yadda jama'a cewa manzon Allah yayi ruku'u in aka dago haka nan yayi har aka kai karshen sallah to shine anan sai ya ce kuntu a alamu idan sarafu bizalika idza sami'tu na kasance ina sanin gama sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da naji jama'a sun daukaka murya game da ambaton Allah a wani lafazi sai ya ce ma kunna na'rifun qiba'a salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bi takbir yace ba mu kasance ba muna sanin gama sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face wato sai da yin kabbara ma'ana ambaton Allah da ake a bayan sallah don haka kasancewar wannan hadisi me yake tabbatar mana shine yin zikiri na musamman wato bayan gama sallah ta farilla kamar yanda anan wato kabbara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suke sannan kuma dangane da shi daga murya kin karka fahimci cewa sunna ne daga murya yin shi a bayyane nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga murya ta fuskar karantarwa kamar yanda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana game da zikiri na bayan sallah zamani wanda yake kankanne ba dan komai ba dan ya karantar da sahabbai ga irin azkar gin da ake in an gama sallah lokacin da suka fahimta suka koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daina daga murya akan haka dan haka ko yau in ta fuskar karantarwa ne ya halatta bayan an gama sallah ta farilla jama'a su dan daga muryar su game da wannan zikiri domin wanda bai san ba abinda ake yi ya san cewa ga abin da ya dace dan haka kuma wannan na nuna mana halaccin karban riwaya ta yaro kare in har ya fahimci wato abin da ake nihi kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda anan kasancewar yana yaro ne wato ya rawaito wannan yana yaro ne ya rawaito wannan hadisi yana yaro ne kenan ya dauki wannan hadisi yake fada cewa shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ta hanyar da yake gane cewa an gama sallah shine lokacin da jama'a suke daga wato muryar su game da ambaton Allah dan haka wannan kuma zamu iske ɗaya ne daga cikin nau'ika kenan na zikiri da ake yi bayan sallah shine kenan fadar Allahu akbar wanda yana daga cikin tasbihi wanda aka shar'anta mana الحديث الثلاثون بعد المئة عن ورد مولى المديرة بن شعبة أنه قال أملى علي المديرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وتورد الله يجي كانسا وندا ينتشن باوانينا المجيرة ابن شعبة وندا كناية دي شهر دي تشيني أبو سعيد الثقفي شيني كتشوا أملا علي المجيرة ابن شعبة yace al-Mughira ibn Shu'ba wanda shi al-Mughira ibn Shu'ba babban khadimi ne daga cikin khadiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hali na zaman gida ko na bulaguru suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yi masa aikace-aikace to shine anan yake cewa mai gidana al-Mughira ibn Shu'ba amla alayya wato ya muni shibta lafazin amla an ciro shi ne daga al-imla in aka ce imla wato shine shibta ana fada kenan kana rubutawa kenan wanda Bature yake kira dikte ana fada kana rubutawa wanda kafirai suke cewa wai al-Qur'ani fahiya tumla alaihi bukratan wa asida wai manzon Allah shibta ne ake mushi ana fada yake rubutawa kuma sai ya fito ya ce Allah ya masa sako to shine anan yace amla alayyal mughiratu bin shu'ba yace mughira din shu'ba ya muni shibta fi kitabin a wani littafi ma'ana takarda na rubuta ila muawiya wato duniya aika ma muawiya Allah ya kara masa yadda a cikin abinda na rubuta masa shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fada a ƙarshen kowace sallah ta farilla an gane ko abinda ake nihi kenan bayan sallama yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai yace Allahumma ya Allah la mani alima a abaita, ba wani wanda ya isa ya hana game da abin da kai nihin badawa, duk abin da kai nihin ba bayinka to babu wani wanda ya isa ya hana. An gane ku? Sai yake cewa wala mu'diya limamanata, kuma babu wani wanda ya isa ya ba wato wanda ka hana. Dan haka duk wanda Allah ya nufaci azurta shi to babu wani wanda ya isa ya hana, kuma duk wanda Allah ya hana shi babu wani wanda ya isa ya bashi, saboda komai a hannun Allah subhanahu wata'ala yake. Shi yake ba wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama, da shi wanda aka ba da shi wanda aka hana gaba ɗaya akwai hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala a ƙarƙashin haka. Kenan anan me yake tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala kenan cewa duk wata ni'ima da duk wata fadala gaba ɗaya na Ubangiji subhanahu wata'ala ne, shi bai tarayya da kowa, shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama. Bayan kenan wannan kalima ta tauhidi da ta gabata la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, shine sai ya ce wala yanfa'u zaljaddi minka rijaddi, wato wadatar ma'abucin wadata ba ta amfani game da kai, ma'ana duk wata wadata ba ta hana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azabtar da ma'abucin wadata, ma'ana duk wadatar ka ba su yadda za ta kulla ma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Iya abinda zai fitar da kai a gaban Allah shine imani da aiki wanda yake nagari. Lafazin aljaddu shine ma'ana wadata arziki kenan. Lafazin kuma aljaddu yana daukan ma'anar girma, kamar yadda yake cewa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhara sahibatan wala walada, kuma lafazin aljaddu yana daukan ma'anar kaka, amma abinda ake nihi da aljaddu anan shine wadata. Wala yanfa'u zaljaddi minka jaddu, wadatar ma'abucin wadata ba ta amfanarsa wato game da kai, ma'ana duk wanda kai nihin azabtar da shi to maganar wadatar shi a ce ta sanya kariya tsakanin shi da azabar kaba ta mata so ba. To wannan shine zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi bayan gama sallah. Sai ya ce thumma wafattu ba'da zalika ala muawiya, yace sannan wani lokaci bayan haka yace sai na gabaci Muawiya na je wajensa. Fa sami'tuhu ya'muru an-nas bi zalika, sai na ji yana umarnin jama'a da wannan takadda da shi Al-Mughira ibn Shu'ba ya rubuta ya aika masa, wanda kasancewar wannan hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na ɗaukan hadisi ka rawaito ma al'umma shine al-mukataba. Kamar misali kai kana raya a nan, shi yana raya a wani guri, ba dole ba sai ya zo wajenka, kana iya rubuta duk hadisan da ka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka aika masa takardar. Wannan ya halatta shi ma ya rawaito ma wani. An gane ku? Shine suke kiran shi da al-mukataba, kamar yanda a nan shi Al-Mughira sai ya marubucin shi ya rubuta masa sannan sai ya aika ma Muawiya. Muawiya da ya amsa ya iya kuma sai ya ringa karantar da jama'a. Wannan na nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kokarin yada sunna a cikin jama'a. A wani lafazi sai yake cewa kana yanha an qila wa qala, wato daga cikin abin da na rubuta masa na ya aika masa da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hani game da gutsurutsoma. An gane ko? Lafazin qila wa qala shine mutun yayi ta bada labari daga kaji magana ba tare da ka tantance game da gaskiyar wannan magana ko ƙaryar ta kawai sai mutun yayi gaba ya faɗa. Wannan baya dacewa domin bata lokaci ne, kuma na abka mutun zuwa daukan zunubi. Dan shi labari a farko in ka ji labari to ba a buƙatar kai gaba da shi, ka tsaya ka tantance wannan labari ka tabbatar da cewa haka ne ko ba haka bane. In ka tabbatar da gaskiyar labarin to ba a buƙatar hallo kai tsaye ka bi kana yadawa. Sai in ka tsaya ka binciki wannan labari, shin yada wannan labari akwai maslaha da amfani ga jama'a, in har akwai amfani ga jama'a to ba laifi kukan iya ci gaba da yada wannan labari amma duk lokacin da ya kasance a karkashin yada wannan labari akwai kawo matsaloli a cikin jama'a to wannan bayya halatta ya zamanto duk labarin da kaji ko da ka tabbatar da gaskiyar shi ka ci gaba kana fada to dan haka anan shine sai ya ce wa kana yanha an qila wa qala wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance kenan yana hani game da gutsurutso ma kenan a Hausa kawai ciran labari mutum so yake ya ji an fada ba tare da ya tsaya ya tantance sai ya gaba shi ma ya ringa badawa sai ya ce wa ibaatil mal wato da tuzartar da dukiya tuzartar da dukiya in ma ya kasance shine kasancewar sarrafa dukiya a inda babu amfani na addini ko na rayuwa ka kashe kudadenka akan abinda babu amfani na addini ko amfani wanda yake na rayuwa yana daga tuzartar da dukiya shine rashin kula da ita ka banzatar da kaya ba tare da ka kula da su ba anan su lalace wannan duka haramu ne bayyana cewa duk wani abin da za a kiraye shi dukiya a matsayin ka na mu'mini dole ka kiyaye shi domin dukiya amana ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuma ya zama tilas wato mu kiyaye ta saboda rayuwar jama'a ba ta yiwuwa dole sai da dukiya dan haka Allah ya wajabta mana cewa dole ne a kiyaye dukiya to zartar da dukiya haramu ne kenan anan da yace wa ibaatil mal kenan tuzartar da dukiya in ma sarrafata inda bai dace ba a sarrafa ba amfanin addini ko na rayuwa ko kuma barin ta haka nan ta lalace sai yace wa kasratu su'al wato da yawan tambaya lafazin wa kasratu su'al yana da fuska biyu in ma kace yawan roko ya zamanto mutum bayan in ma bukata ta same ka ka roki jama'a an taimaka maka to wannan abin da aka taimaka maka ka wadatu da shi kar ka mai da wannan roko sana'a lafazin kuma wa kasratu su'al na daukan ma'anar yawan tambaya akan abin da ba shi da amfani ko tambaya irin ta shishigi da neman gurewa a cikin addini ka ringa yawan tambaya in aka yi kaza sai menene hukuncin kaza in aka yi kaza kuma sai kaka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wannan shishigi ne a cikin addini kuma shi ya hallaka waɗanda suke gabanin mu na al'umma yawan tambaya Ubangiji ta'ala ya haramta mana haka da nasi na Al-Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu an hahina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum al-aya kamar yadda kuma can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma amman mana haitukum an hufajtani hu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim manzo Allah yace abin da ya hallaka wanda ke gabanin ku na al'ummu abubuwa ne biyu abu na farko manzo Allah yace yawan tambaya abu na biyu saba ma manzanni to dan haka anan sai yace wa kasratu su'ali da yawan tambaya tambaya irin ta neman kurewa ba dan neman fahimta ba in aka yi kaza kuma sai kaka in aka yi kaza sai kaka irin wannan shi yake kai mutum ga halaka sai yace wa kana yanha an uquqil ummahat wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani game da wato saba ma mahaifa al ummahat anan uwaye mata ake ne amma kar ka fahimci cewa saba ma uba kenan halaka ne an gane ko anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake banci uwaye mata ba dan komai ba kasancewar haƙƙin uwa yafi haƙƙin uba girma akan ta dan haka kasancewar kuma ita uwa tana da rauni kuma kurjininta kadan ne a wajen yaya sama da kurjini wanda yake na uba so da yawa zaka ga yara suna abu a cikin gida amma uwa ba ta iya hana su sai in an gaya ma baban su kenan shi zai iya hana su to dan haka kuma kasancewar shi da dabi'ar shi da al'adar shi yafi tsoron mahaifin shi sama da kenan uwa yakan iya saba ma uwar shi amma mahaifin shi baya iya saba mishi ba to dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana kasancewar abin da yafi muni yafi aibi shine wato rashin da'a ga mahaifa shine domin yanke zumunci ne sai ya ce wa kana yanha an uquqil ummahat wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani game da saba ma uwaye mata sai yace wa wa'adil banati wato da binne ƴaƴa mata girs wanda dabi'a ce wanda take ta maguzanci ta jahiliya wanda kuma ba komai ba ya kai su zuwa binne ƴaƴan su mata da rai wato face muna nazato da ubangiji subhanahu wata'ala da kuma jin tsoron talauci ina za su samu abincin da za su ba su suna ganin cewa ita mace kamar matsayin ta ce ma zauna ce ba ta fita fagen daga kawai nauyi ce to dan haka su a zamanin a jahiliya kafin zawar musulunci duk mutumin da aka haifa masa iya mace to zai wuni ran shi a baci kuma iya tunanin sa yaya zai aikata da wannan iya zai bar ta ta rayu rayuwa ta wulakanci ko kuma rami zai yi binne ta da ranta kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun sai ce wa man in wahat wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani wato game da ruwa da kwadai lafazin man in wahat ana abin da ya zama tilas akan ka na haƙi an gane ko sannan kuma da kwadan abin da baka cancanta ba kenan in aka ce man in wahat kenan ruwa da kwadai wannan haramun ne wanda shine ake kira da ashuhu kenan wa kana yanha an man in wahati manzon Allah ya kasance yana hani game da hana abin da ya zama tilas akan ka na hakukuwa wahati kuma da neman abin da baka cancanta ba ka ringa neman cewa a baka don haka kenan wannan kuma dabi'a ce wadda ba dabi'a bace ta mumini domin dabi'a ce wadda take abin zargi ya zamanto mutum yana da ruwa kuma yana da son abin jama'a to wannan yafi muni da a ce kai shahihun ne gara a ce bakhilun ne in aka ce bakhil wanda shi baya bambaruwa amma baya kwadan nawa ne to amma shi ash-shahi ya hana nashi sannan kuma yana kwadan abin da ke hannun jama'a shine ubangiji ta'ala ya rati rabauta a ranar kiyama da dukkan mutumin da Allah ya kare shi da irin wannan wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun to dan haka kasancewar wannan hadisi kenan dalili ne akan nau'i na zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi bayan gama sallah ta farilla shine kenan anan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani alima a'tait wa la mudiya lima manat wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd wannan kenan ɗaya daga cikin nau'ikan amma abinda muke so mu sani a farko idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salamci kafin ya waiwayo ya fuskanci jama'a yana cewa astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan kuma sai ya ce la ilaha in ya waiwayo kenan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an gane ko allahumma la mani alima a'tait wa la mudiya lima manata wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd kamar yadda yake cikin wannan riwaya a wata riwaya ana samu idan yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai yace la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illa allah mukhlisina lahud din wa law kariha al kafirun Allahumma la mani alima a'tait wa la mudiya lima manata wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd sannan kuma sai ya karanta irin su ayatul kursi da qul huwallahu sannan sai ya subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ladarin sai ya cike da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kamar yanda insha Allah karin bayani zai biyo baya a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.